الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدفع دعاء ونن يمتشي نران الجمعة سرى قوة رمضان بجراء النبي صلى الله عليه وسلم تدبو دري هدو بثلاثين دشدة ود تيدي دي دا عشرين دا بقوي كينانكو ود شدة اي عشرين دشدة نعم عشرين دشدة قواتا شدة نشكرا تدبو بيدا قوم شابير كميلادية zamu ci gaba da karatunmu na tafsirin alqur'ani a cikin watan ramadana mai albarka a wannan masallaci shi ma mai albarka insha Allah a suratu hud wanda jiya mun fara ta zamu ci gaba zamu sake maimaita karatunta daga aya farko insha Allah tambayoyin da aka rubuto wanda ƴan uwa suka kaddamar yau a amsa na farko wannan yace yana tambayar sa shine yana neman yana son ma'anar wannan ayar am naj'alul ladina amanu wa amilus salihati kal mufsidina fil ardi am naj'alul muttaqina kal fujjar a cikin suratu sad ma'anarta shin muna sanya waɗanda suka yi imani kuma suka yi aiki nagari kamar maɓarnata a bayan ƙasa ko kuma muna sanya masu taqwa su zamanto daidai da fajirai wato ma'ana ba daidai suke ba a wajen Allah jalla wa ala waɗanda suka yi imani suka yi aiki nagari ba daidai suke da maɓarnata ba masu ɓarna su ne waɗanda suke kafirci kuma suke miyagun ayyuka wanda yake nuna cewar wato mumini mai imani da aiki nagari dabi'arsa ya zamanto mai kawo gyara ne mai kyautatawa ne ba maɓarnaci ba ne haka zalika Allah baya sanya masu taqwa daidai da fajirai alfajir shine wanda yake keta iyakokin Allah mai taqwa kuma mai tsare iyakokin Allah saboda haka aya ce wadda take a bayyane take wajen cewa ba daidai suke ba a wajen Allah haka zalika hatta hukuncin Allah ma a cikin halittarsa ya sanya su ba daidai suke ba mutum duk wanda aka san cewa shi fajiri ne ba wanda zai so ya mu'amala da shi amma wanda aka san mai tsoron Allah ne mai tsantseni ne tsakaninsa da Allah kowa zai so ya mu'amala da shi domin ana ganin cewar tsoron Allahnsa da tsantseninsa zai sanya shi ya tsare haƙƙin masu haƙƙi a kansa ya kuma kyautata mu'amala tare da mutane tambaya ta biyu shin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya lizinci jalsatul istiraha yake so yace sai yace galsatul istiraha a dukkan sallolinsa ko koya abin yake jalsatul istiraha haka malamai ne suka sanya mata wannan suna amma ba haka sunanta yake ba ambace ta da haka ba a wani hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam abin nufi da ita shine zaman da ake yi idan an dago daga sujada ta biyu ta raka'a farko ko raka'a ta uku a sallan magariba ko raka'a ta hudu a sallah mai raka'a hudu wato an dago daga raka'a ta farko ko raka'a ta uku a cikin sallah wadda take mai raka'a biyu ko kuma mai raka'a hudu wato an dago daga sujada ta biyu za a tafi raka'a ta biyu ko za a tafi raka'a ta biyu ko za a tafi raka'a ta hudu kafin a miƙe sai a zauna sannan a miƙe wannan ita ce ake ce ma malaman fiqh suke ce mata jalsatul istiraha ma'ana wato zama na hutu menene hutun wato kafin mutum ya miƙe ya dan huta kadan kafin karfi ya dawo masa sannan ya hadu ya miƙe ma'anar ta kenan ambatanta ya zo tambayar shine shin annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ta a dukkan sallolinsa ya lizince ta ko kuwa abin yake to abin a hadisan akwai hadisai da suka zo da suke tabbatar da ita daga ciki akwai hadisin Malik ibn al-Huwayri daya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam samari wanda suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin su tare da mutanen kabilar su a ƙarshen rayuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam a amul wufut shekara ta 9 bayan hijira yace ake cewa amul wufut lokacin da jama'un larabawa suka zo ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ruwaito yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake salla kuma shine ma ya ruwaito hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yace sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi salla kamar yanda kuka ga ina salla domin sun yi kwana 20 a Madina samari ne su yace sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga mun muna kwadayin ku a wato mun yi marmarin komawa gida sai yace mana idan kuka je gidan in kuka je wajen iyalanku idan lokacin sallah yayi sai ku yi kiran sallah sannan wanda yafi ku karatun alqur'ani yayi muku limanci ku yi kuma ku yi sallah kamar yanda kuka ga ina sallah to shi ya ruwaito cewa idan ya kasance a wutiri na sallarsa shine raka'a ta daya ko raka'a ta uku in ya dago daga sujada ta biyu kafin ya mike sai ya zauna to kun ga ya tabbatar da ita wannan hadisin yana cikin Bukhari yana cikin Sunan Abi Dawud sai kuma hadisin Abu Humaid al-Sa'idi shi ma ɗaya daga cikin samarin sahabbai wanda yake mutum Madina ne ya ruwaito sifar sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare da shi akwai mutum 10 daga sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam a wata riwaya ne yanda ya ruwaito kamar da yanda riwayar ta zo a cikin Sunan Abi Dawud haka dalika ma ta zo a cikin wata riwaya wadda Bukhari ya ruwaito shi ma ya ambata wannan jalsatul istiraha to amma Imam Ahmad ya ce mafiya yawan hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam ba su ambaci wannan zama ba ba akan haka mafi yawan hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam suke akai ba domin waɗanda suka sifanta sallar Annabi sallallahu alaihi wasallam daga waɗanda suka dade tare da shi irin su Abdullah ibn Umar da Abdullah ibn Mas'ud da Aisha ummul mu'minin duk ba su ambace ta ba to dan haka sai malamai suka yi sabani mafiya yawan malaman hadis kuma riwaya mashhuriya a madhabar Imam Shafi'i wanda yake ita ce madhabar shine cewa yin wannan zama sunna ne na Annabi sallallahu alaihi wasallam sunna ne kauli na biyu shine kaulin mafiya yawan malamai wanda yake shine madhabar Abu Hanifa da Imam Malik kuma ita ce riwaya mashhuriya daga madhabar Imam Ahmad da kuma kauli da aka ruwaito har wayo daga Imam Shafi'i shine cewa ba sunna bace suka ce domin mafiya yawan hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam ba su ambace ta ba suka ce waɗanda ma suka ambace ta suka yi tawilin hadisan da cewar sun ruwaito ne a ƙarshen rayuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka ruwaito suka ganshi yana sallah lokacin jikinsa ya soma nauyi dan haka yanda da yake zabura ya miƙe ba zai iya yi ba sai ya dan zauna sannan ya miƙe shi karfafa wannan ma'ana da cewa domin haka ne ba a shar'anta mata wani zikiri kabbara khas gare ta ba bayan sunna Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yukabbiru fi kulli hafdin wa rab'in yana kabbara a kowane sunkuyawa da kowane dagowa to amma yayin da mutum zai dago daga jalsatul istiraha ba zai kabbara ba a shar'anta mata kabbara ta ba wanda nuna ba juz'in sallah bace inda tana daga cikin dagowa da sunkuyo na sallah da an shar'anta mata kabbara amma wanda suke ce ayi jalsatul istiraha yace idan mutum ya dago ba zai kabbara ba in ya zauna sai yayin da yake miƙewa ya zuwa ga raka'a ta biyu din ko raka'a ta hudu lokacin ne zai yi kabbara amma shi dagowar babu zikiri khas gare shi to wannan yake karfafa wannan ma'ana da malaman jumhur suka tafi a kai cewa hadisan da suka ruwaito Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ta ne lil haja to kuma sun malaman usul sun kafa ka'ida aikin Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yayi shi saboda hali na dabi'a to koyi da shi a nan wajen ba mustahabbi bane domin yayi ne bisa bukata ta dabi'a hali na dabi'a kamar alal misali yanda yake yanda yake daura zani ya daura ne saboda yace al'adar mutaren su yana daura kwarjalle dan haka daura kwarjalle zani ba sunna bane tunda sunna ce jibiliya da Annabi sallallahu alaihi wasallam ne haka wannan malamai suka ce hatta har rawani ma daura rawani sunna ce jibiliya to haka sai suka ce ita kanta jilsatul istiraha a wannan babin take akwai wanda suka yi tafsir wanda yake shine kaulin Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah kuma kauli ne a mazhabar Imam Shafi'i cewa suna bambancewa tsakanin saurayi da tsoho cewa ga saurayi ba mustahabbi bane ga tsoho mustahabbi ne saboda tsoho yana da buƙatar yayi ta dan ya samu saukin miƙewa zuwa ga raka'a ta biyu ko raka'a ta uku to sai suka ce a haƙinsa mustahabbi ne amma saurayi wanda yake da nishadi wanda zai iya miƙewa ba tare da ya zauna ba to shi wannan ba mustahabbi bane gare shi wannan shine zabin Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah kuma kauli ne a mazhabar Imam Shafi'i wanda shine ya hada tsakanin dalilan gabaki daya kuma da yana karfafa kaulin jumhur kan cewar Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ta saboda haja to shi yasa aka ruwaito kamar Nu'man ibn Abi Ayyash ɗaya daga cikin waɗanda suka lijimci Abu Sa'id al-Khudri yace naga sahabbai Annabi sallallahu alaihi wasallam ba ɗaya ba biyu ba in suka taso daga raka'a ta ɗaya ko ta uku a cikin sallar su sai su miƙe akan kafafun su ba za su zauna shine fi'ilin yawan sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda su sun ga sallar sa yayin da yake a farkon rayuwarsa sun ga sallar sa a ƙarshen rayuwarsa saboda haka hatta dai ba wanda yace jalsatul istiraha wajiba ce duk wanda yace jalsatul istiraha wajiba ce ya kauce ya faɗi kauli wanda yake fararre a cikin addini babu waɗansu suna faɗan wannan kaulin suna dogaro da riwaya da ta zo a cikin hadisin musi'u salatuhu wanda bai yi sallah daidai ba dan a wata riwayar an zo da umarninsa da ya yi jalsatul istiraha wanda yake wannan riwaya ce shadda ba a hukunci da ita dan haka duk wanda yace wajibi ne a jalsatul istiraha ya kauce ma dalilan dalilai waɗanda suke mabayyana a cikin shari'a gayar abin da yazo shine kauli da cewa mustahabbi ne wajen waɗanda suka tafi a zahirin wannan hadisi na Malik ibn al-Huwaybi da Abi Humayd al-Sa'idi a sauran cikon bayani mun yi lokacin da muke karatun munaiziya haka zalika a cikin karatun umdatul ahkam da bayanin riwayoyi da dama da suka zo da hadisai wanda Ibn al-Mundhir ya kawo wanda dukkan fariqin guda biyu suke kafa hujja da su sannan tambaya ta biyu ta uku idan ana sallah ka dora hannunka a kirjinka da ka saki hannun wanne ne yafi inganci abinda yafi inganci ka dora hannunka a kirjinka domin ya tabbata cewa sunna ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yana daga cikin sunnonin manzanni ba ma sunnarsa ba shi kadai sunnonin manzanni a sallar su su dora hannunsu na dama akan hannunsu na hagu akan kirjinsu yayin da suke sallah haka Imam Malik ya ruwaito wannan hadisin a cikin Muwatta kuma sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam sama da 18 suka ruwaito wannan sunna na mutum ya dora hannunsa akan kirji yayin da yake sallah ba wanda ya ruwaito sabanin wannan daga Annabi sallallahu alaihi wasallam abinda kawai aka ruwaito fatuwa ce ta Imam Malik cewa yana kin ayi wannan dora hannu akan kirji idan mutum yana yi ne min ajilil i'timar dan wato dogaro a cikin sallah wannan riwaya ita tafi shahara daga Imam Malik shi yasa ta zama ta shahara a mazhabarsa domin ita ce riwayar Ibn al-Qasim amma sauran almajiran Imam Malik kamar irin su Ali Ibn Ziyad da Abdullah Ibn Wahab faqihu ahli Misr din sun ruwaito wato qablu wato rike hannu a cikin sallah daga Imam Malik kuma ita ce a mazhabar Imam Malik ita ce mazhabar malaman Andalus malaman Andalus ka cikkar din su sun tafi akan riko da wannan riwayar dan haka in ka karanta littafin fiqhun mazhabar malikiya wanda malaman Andalus suka rubuta kamar al-qawaid na imana al-qadi iyad wanda yake matsayin sa kamar matsayin al-akhdari ne a wajen al-maghariba in ka karanta shi zaka ga ya ambaci cewar daga cikin sunnonin sallah shine mutum ya rike hannunsa ya dora akan kirjinsa saboda haka wannan shine yafi inganci shine sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam amma shi ma sunna ne ba wajibi ba idan mutum ya bar shi bai yi ba sallar sa ya rage mata lada idan kuma yayi shi ya samu karin lada a cikin sallar sa saboda yayi koyi da abin da yazo daga Annabi sallallahu alaihi wasallam sannan wannan tambayar kuma yace kaya ne na kasuwa na siyowa wani a matsayin bashi da yarjejeniyar zan dora riba akan kayan ko ya halatta idan ya baka in rance ne ya halatta wato ya baka kuɗi cinikin salam amma yace ka siyo masa yana binka kaya kai kuma kana bin sa bashin kuɗin kaya wannan bai ataynu fi bai'a ne dainu bid-daini ne albay'ul kali'i bil kali' wanda yawanci Hausawa muke yi kuma bai halatta ba irin wannan baka cewa mutum ka siyo min kaya a zai tafi China ka ce ya siyo maka kaya kaza a ya baka kifar kayan in ya so in ya kawo ka zaka biya shi kudin ya dora ribar sa ka biya shi kudin wannan cinikin bai halatta ba abinda zai halatta cinikin nan ka bashi kudi ka ce a zai siyo maka kaya a China yace ga kudin su zan siyo maka su akan kudi kaza ya karbi kudin saboda haka yana binka ka bashi kudi yana binka kana binka bashin kaya shi ko baya binka bashin komai domin ya riga ya karbi kudi amma ya zamanto dukkan bangare biyu na ciniki suna bin juna bashi an hana shi a cikin shari'a domin yayin da zaka ce ka siyo mun a dila guda ta wannan yadi da zai baka na atamfa kaga ka bashi umarni kana bin sa wannan dilar shi kuma yana bin ka kudin wannan dilar to wannan shine aka hana yazo akwai hadisi duk da yake hadisin bai inganta ba amma malamai sun yi ijma'i malamai sun yi kaurin sun yi ruko da zahirin magana shine cewa annabi sallallahu alaihi wasallam naha anil kali bil kali ya hana cinikin bashi da wani bashi to wani irin wannan kenan kai mai sautu kana bin ka bashi shi kuma wanda aka yi ma sautin shi ma yana bin ka bashin kudin to wannan bai halatta ba amma in ka bashi kudin wannan shine cinikin salam wannan ya halatta saboda haka ya kamata a kula da wannan ya zama ba lalle bane ya zama to shi zai sayarwa
ya kawo kayan sa in ya kai yana da kisa ne da ya aka yi shi ya sayarwa da wannan shi amma kuma zai ke hinjawa ya sayarwa da shi da ba shi kuma ya na wannan lamarin
to idan shi da ya sayo kayan ya zo ce kai kace in sayo maka sai ka kaya ba za a yi rigima ba anan to duk abinda zai kai zuwa ga rigima da yake akwai gharar a ciki shari'a ba ta yarda da shi ba kaga za a yi rigima zai ce na siyo maka kai kace in siyo maka kaya kuma na siyo maka dole ka biya ni shi kuma yace a to ai ban baka kudi ba na ce ka siyo ni sautu ne ba a sautarere ne ba sautu ba eh saboda haka wannan kuskure ne na'am in ya sifanta masa kayan yace ga irin kayan da nake so ga kudi ka siyo bai ba shi kudi ba wannan bai halatta ba sai dai ya halatta ya ce yayi alƙawari ya ce idan a cikin kayanka da ka siyo akwai kaya masu sifa kaza ni ko zan siye su ya ce nai maka alƙawarin haka to cika alƙawari a mazhabar Malik idan ya lizimci cewar mutum zai yi asarar dukiya wajibi ne ya cika kuma za a lizimta masa diyanatan wa qada'an tsakaninsa da Allah dole ya cika alƙawarin in aka kai shi wajen alƙali zai tilasta shi ya cika alƙawarin wannan ya halatta alƙawari ne ba ciniki bane sai idan ya zo da kayan lokacin sai su kulla ciniki akwai wannan ya halatta amma in ciniki ne da aka kulla wanda za a lizimci mutum to wannan dole sai an kaddamar da kudi shine wanda ake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man aslafa fi shay falyuslif fi kaylin ma'lum ila ajalin ma'lum duk wanda zai yi cinikin salami to yayi a cikin awo wanda yake sananne ya zuwa ga ajali sananne to fi kaylin ma'lum shine ya sifanta shi yace gashi yadda nake son sa gashi in dabino ne ga nau'in dabinan ga yawan dabinan da nake so kuma ila ajalin ma'lum ya zuwa ga ajali ayyananne cewa ga lokaci kaza za a kawo to idan ake duk wannan ya halatta amma in ba haka ba wannan cinikin da ake bi halatta ba maimakon ku yi ciniki ku yi alwa'adul mulzim shine ku yi alƙawari mai lizimtawa wannan dukkan sauran malamai ba su yarda da wannan ba amma malikiya sun yarda da shi kuma shi yasa a tsarin bankin musulunci na zamani da tsarin cinikin wato mu'amalar hada-hadar kuɗi ta zamani ta musulunci sai suka yi dauki sai suka riko da wannan kaulin na malikiya taron malamai na duk duniya da suke haduwa suke yin hukunci akan abubuwa na zamani da suka zo na ciniki suka yi riko da wannan matabar ta mali domin wannan nau'i na ciniki shine wanda ake cewa al-murabaha lil amir bishira kana son mota amma baka son ka karbi bashin banki wanda zaka biya riba sai ka je bankin musulunci ka ce ina son in kai mota daga wajen ku ni sifa kaza Toyota Camry model 2013 sai su ce to idan ka rubuta alƙawari cewa idan muka siyo motar nan kai kuma zaka saya daga wajen mu kar mu siyo mota ka ban mu da kaya to in ka rubuta wannan alƙawarin cewa idan kuka siyo mota Camry model kaza ta shekara kaza ni kuma zan saya sai su je su siyo suna siyowa sai su sanar da kai sai ka zo a lokacin za a kulla ciniki sai su ce mun siyo ta a miliyan 5 za mu sayar maka ita a miliyan 6 a miliyan 5 da 500 alal misali sai ka ce ka siya lokacin sai ku kulla ciniki ko ka biya kudi hannu a lokacin ko ka biya a hankali cikin shekara daya shekara biyu daidai gurgurdan yanda kuka yi to idan da a ce ba ai wannan ba banki ba mu'amalar sa bane yaje ya siyo kaya a ajiye su a store kudin mutane ya karba da zasu iya karbi kudin su in yaje ya ajiye su a matsayin kaya yayin da mutane suke son kudin su sai ya karya kaya ya sayar kaga idan ya karya kaya zai zamanto ya dora wa masu bankin asara wanda suka sai hannun jari saboda haka ba zai sai kaya ya ajiye ba sai dai ya sai kaya da nufin akwai mai siye dan haka domin a tabbatar da wannan maganin wannan miskilan shine sai aka kawo tsarin wannan kauli na madhaban malikiya shine alwa'dul mulzim alkawari mai lizimta akan mutum so da haka in kuna so ku yi irin wannan sautin sai ku dauki wannan ka rubuta takarda cewa nayi alkawari in ka je China ka siyo min dila irin wannan ni kuma in ka zo zan saya to yayin da yazo sai ku kullace miki wannan ya halatta idan bai siya ba to kana da haƙƙin ka ce idan na sayar na fadi sai ka biya ni asara wannan wajibi ne a kansa to domin haka ma zaka iya karban arbon zaka iya karban kudi wanda ake ce masa hamishul jiddiya shine wanda zai nuna da gaske mutum yake akan alƙawarin nasa alal misali dilan nan idan mutumin nan ya siyo ta in ya tashi sayarwa 100,000 ce sai ce to ga 10,000 na baka hamishin jiddiya shi sai ya rike 10,000 nan yayin da ya so dilar idan aka kulla ciniki 10,000 sai ya zamanto shine kashi na farko na kudin da ya biya kana bin sa abinda kuka yi ittifaki da shi 90,000 ko 100,000 sai ya biya ka daga baya Allah kali sai ya biya ka daga baya an fahimta idan kuma bai saya ba ya riga ya sayar idan ya ce shi ba zai saya ba to kaga mai kaya ba zai zauna da kaya ba sai ya je ya sayar da ita yayin da ya sayar da dilar ya zamanto sai da ya karya dilar sai ya zamanto asarar da ya 5,000 ce to sai ya rike 5,000 cikin 10,000 da ka bashi sai ce to ga 5,000 ɗinka ya ce 5,000 me yasa ka rike asarar da na yace banda ba inda ba dan ka ce na yi ba kai alƙawarin zaka sai da ba zan siyo ba dan ba harka ta bace to kaga wannan la darara wala dirar ba cutarwa wannan haka ka'idar shari'a tace saboda haka wannan ya dace da ruhin shari'a ya halatta ya kai kotu in ya kai kotu musamman anan da malaman mu suke hukunci da malikiya in malamin ya san shari'a ya san fiqhun ciniki ya san kaulin da maliki yake cewa duk wanda yayi alƙawari akan abu wanda yake zai daura masa nauyi to yana lizimtar sa diyanatan wa qada'an kamar ka ce ma mutum je ka kai aure albai sadakin yana kaina nace ka je kai aure sadakin yana kaina sai ka je kai aure an zo za a biya sadaki zaka ce ai malam ne ce zai biya sai aka zo waje na ai dama ai niyya ce na alkhairi ne kuma abin nan ai kowa abin nan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha ba zan iya ba to a wajen maliki wannan ba zai wadatar da shi ba lazimi ne ana bin ka bashi sai ka biya sadakin nan dan da ba dan ka ce zai ka biya sadaki ba da ba zai je ya auren nan ba ko ba haka ba to duk wani wanda kai masa alƙawari wanda wannan alƙawarin ya lizince shi daukan wani nauyi na dukiya to wajibi ne ka cika idan baka cika ba to yana bin ka ya zaman to haƙƙi ne wajibi akan ka tsakaninka da Allah sai ka cika kuma in aka kai ka wajen alƙali sai alƙali yayi hukunci kan ka cika wannan tambayar jiya ma an rubuto ta amma saboda ƙurewar lokaci gobe ka kawo a ansa ta insha Allah bismillah ya fito fara da sarkin surutu
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الم كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمسحكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويحفظ الذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير لله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يسترخون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات
نعم Allah madaukakin sarki yace alif lam ra waɗannan harufa Allah ne ya san ma'anarsu yana daga cikin sirrin Allah a cikin alqur'ani amma suna nuna gagar cewa alqur'ani gagaraba da ne cewar ba wanda ya isa ya zo da shi kamar yadda waɗannan harufa wanda ake ce musu alhuruful muqaffa'a wato wanda aka rarrabe su ba a cewa alar wato ba za ka ce alar ba al misali sai dai ka kira kowane harafi da sunansa ka ce alif lam ra kamar yadda malam ya karanta haka suke shi yasa ake ce musu alhuruful muqaffa to kamar yadda alqur'ani aka hada shi daga waɗannan harufa to idan wani yana da'awar cewar annabi sallallahu alaihi wasallam shine yayi talifin sa to shi ma ai ga harufan nan ya har hada shi ma yayi talifin nasa alqur'ani to shi yasa yau aka biyar da shi da bayani wato cewar alqur'ani gagarba da ne aka ce kitabun uhkimat ayatuhu wannan littafi ne da aka kyautata ayoyinsa thumma fussilat sannan aka bayyana su daki daki min ladun hakimin khabir daga wajen Allah wanda yake gwani mai cikakken sani a tafsirin wannan aya ya gabata jiya da kuma cewar Allah ta'budu illallah da cewar kada ku bauta ma kowa sai Allah innani lakum minhu nadhirun mubin lallai ni wato mai gargadi ne mai bishara a gare ku daga wajensa daga wajen wa shi alhakimul khabir shi alhakimul khabir gwani wanda yake mai cikakken sani Allah kenan to annabi sallallahu alaihi wasallam mai gargadi ne daga wajensa mai gargadi daga bangaren Allah ta'budu kada ku bauta ma kowa wato mai gargadi ga wanda ya bauta ma wani ba Allah ba illa Allah kuma ku bauta ma Allah mai bishara ga wanda ya bauta ma Allah saboda haka akwai hikima a cikin kawo wannan innani lakum minhu nadhirun mubin, kuma kamar yadda muka ambata jiya a tafsirin innani lakum minhu nadhirun wa bashir, lalle ni a gare ku mai gargadi ne kuma mai bishara daga gare shi. Kamar yadda muka ambata jiya wannan ayat ta kunshi gundarin addinin musulunci, cewa abinda alqur'ani yazo da shi shine tauhidi, Allah ta'budu illallah, da risala manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shahadatu anna muhammadar rasulullah, shine innani lakum minhu nadhirun wa bashir, domin abinda risala ta kunsa shine gargadi da wato bishara. Baya kun bai fi haka ba, kada ku yi kaza, in kun yi kaza Allah zai muku kaza, ku yi kaza, in kun yi kaza Allah zai muku kaza, iyakar ta kenan. Wanda ya so ya bi, wanda kuma bai bi ba ya rage nasa. Wa an istaghfiru rabbakum, anan za mu tashi, wa an istaghfiru rabbakum, da kuma cewa ku nemi gafarar ubangijinku, thumma tubu ilayhi, sannan ku yi tuba zuwa gare shi, yumatti'ukum mata'an hasana, zai jiyar da ku dadi, jin dadi kyakkyawa, ila ajalin musamma, ya zuwa ga ajali abin ambato, wa yu'ti kullazi fadlin fadla, ya bama dukkan ma'abuta falala, ya bashi falalarsa, wa in tawallaw, in ku kuka juya baya ga barin wato bautar Allah da istighfari da tuba zuwa gare shi, fa inni akhafu alaikum azaba yawmin kabir, to ni lallai ina ji muku tsoron azabar rana mai girma. Wannan shine umarni na biyu, wato ko kuma bayani na umarnin ku bauta ma Allah shine neman da kuma cewar ku yi istighfari, ku yi istighfari sannan ku tuba zuwa gare shi. Ma'ana al-istighfar shine neman gafara, gafara Allah shine Allah ya rufe zunubanka, ma'ana kada ya kama ka da laifi, domin shi sako akwai abin da yake biyo baya bayan mutum ya yi shi. Idan mutum ya saba ma Allah, to Allah madaukakin sako yana da illa, illarsa shine Allah madaukakin sarki ya fushi da shi, Allah madaukakin sarki ya masa ukuba, Allah madaukakin sarki ya sanya masa rashin albarka a cikin arzikinsa, Allah madaukakin sarki ya sanya mummunan tasirin zunubin akan halittarsa, akan halittarsa. Yana daga cikin abinda aka ruwaito duk da yake daga cikin Isra'iliyat, saboda haka abinda yake ana hikayar su, amma Allah ne ya san ingancin abin, cewa bani Isra'il da idan sun aje nama, naman su baya ɓaci, bacteria ba ta kama shi, baya wari, baya riɓewa, in sun ajiye shi yanda suka ajiye shi haka za su dawo su same shi. Amma sanadiyar ayyukan sako da suka yi tsakanin su da Allah, sai Allah ya sanya nama yake ɓaci a wajen su, wanda yake nuna kaga wannan shine tasirin zunubi. To gafara Allah akan zunubi shine dukkan mummunan tasirin zunubi, kada Allah ya saukar da shi akan wanda yake akan mutum, kuma kowa mai laifi ne, babu wanda baya laifi, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kullu bani adam khata'u wa khairul khata'ina tawwabun, dukkan ɗan adam masu kuskure ne, masu zunubi ne, mafi kyawun masu zunubi sune masu yawan tuba zuwa ga Allah. Kuma yace lawlam tadnibu, da ba ku yi zunubi ba, la dhahaba Allahu bikum, da Allah ya tafi da ku, wala ata bi khalqin, da ya zo da wata halittar, yuznibuna fayastaghfiruna fayaghfiru lahum, da za su yi zunubi su nemi gafara Allah, sai Allah ya gafarta musu, domin sifar Allah ne al-ghafur, mai neman wanda ya yi zunubi ne dan ya gafarta masa. Shine Allah ya ce wa an istaghfiru rabbakum, ku nemi gafarar ubangijinku, thumma tubu ilayhi, sannan ku nemi tuba gare shi. Me bambanci tsakanin neman gafara da tuba? Akwai bambanci tsakanin su. Neman gafara shine ka nemi yafewa wajen Allah, ka nemi Allah ne yayi shi, ku tuba kai sa'ayi, kai kokari wajen barin zunubi, shine ma'anar tuba. Wato ba kawai tuba shine kai ta cewa Allah ka gafarta mun, Allah ka gafarta mun, amma babu kokarin barin zunubin ba. Domin in kai haka kana yin gafara, kana neman gafara amma baka tuba, neman gafarar ka ba ta gaskiya bace. Gaskiyar neman gafara Allah shine ka rinka kuma kokarin tuba. Saboda haka bambanci tsakanin su kenan. Shi wannan falab ne, shi kuma wannan sa'ayi ne. Falab shine ka nemi Allah ya maka, sa'ayi kuma kokarinka. Kokarinka kamar wato kace Allah ka wato Allah kai mun arziki sannan ka tashi ka je kana ka tashi ka fita neman aiki ka tashi ka fita kasuwa ka tashi ka tafi kai noma amma ka zauna a gida Allah kai mun arziki Allah kai mun arziki kullun kai cewa kai ai kai ka rike addu'a Allah kai mun arziki amma ka ki kai komai to kamar yanda Sayyidina Umar yake ne a sama ba ta ruwan zinari sama ba ta ruwan zinari ba za ka zauna ba kai wani sa'ayi ba kai su'ul adab tare da Allah kamu gustala da bi tare da Allah don ba ka shi ka nema ba to Allah ta'ala yayi alƙawari akan wanda akan yin istighfari da tuba zuwa ga Allah yace yumati'ukum mata'an hasana zai jiyar da ku dadi kyakkyawa a rayuwar duniya wai ila ajalin musamma ya zuwa ga ajali abun ambato shine ya zuwa ga mutuwa wannan ya nuna cewar istighfar istighfari da tuba ya zuwa ga Allah shine yake sa mutum ya samu jin dadin duniya domin mata'an hasana Sheikh Al-Amin Al-Shintiti ya fassara shi da cewa shine si'atul rizq wa ragadul aish wal afiyatu fid dunya yalwar arziki da ni'ima a rayuwa da kuma aminci daga bala'i a rayuwa aminci daga bala'i ba rashin lafiya ba tsangoma ba a sallaka maka kangararrun ƴaƴa ko mace wadda za ta rinka gana maka azaba ko rashin lafiya da zai durkusar da kai duk kudin da kake da shi ya tafi akan neman magani duk wannan yana daga cikin al'afiyatu fid duniya babu wannan to wannan shine ya hada yumati'ukum mata'an hasana zai sa ku ji dadi kyakkyawar rayuwa wannan alƙawarin Allah ne akan dukkan annabawa kamar yadda Allah ta'ala yace amma annabi Hud kamar yadda zamu annabi Hud ya faɗa wa antastaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yursilis samaa'a alaykum midraran wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum kuma ku nemi gafara Allah sannan ku tuba zuwa gare shi zai saki ruwa ya rinka kwarara daga sama gare ku kwarara mai yawa ya ƙara muku ƙarfi akan ƙarfinku annabi Nuhu shi ma haka yace ma mutanansa wa qala istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu as-samaa'a 'alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ku nemi gafara Allah mai yawan gafara ne a gare ku sai ya saki sama da ruwa akan ku sai ta kwarara kuma ya karfafa ku da dukiyoyi da ayaye ya sanya muku aljannatai ya sanya muku koramu suna gudana shine arzikin duniyar da jin dadi to wanda yake nuna kan cewa mabudin arziki mabudin jin dadin duniya da arziki shine yawan istighfari shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya sunnata mana istighfari a ko ina a cikin harkar rayuwar mu ya sunnata mana dai mu rinka yin sa akalla sau 100 domin kamar yadda Abdullahi dan Umar ya ruwaito yace wata ran muna zaune da annabi sallallahu alaihi wasallam sai da muka kirga masa istighfari sau 100 a cikin majalisi yana cewa rabbi ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim a cikin amalul yawmi wal layla na imam an-nasa'i ya ruwaito wannan hadith yana cewa rabbi ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim sai da muka kirga sau 100 annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada akalla abin da mutum zai yi kenan banda kuma yawaita shi a cikin sallah musamman yayin da mutum ya zamanto girman rayuwa ta zo masa tsufa ya zo masa ana hango shiga kabari domin Allah madaukakin sarki ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir wato a wannan lokacin da Allah ya sanar da annabi sallallahu alaihi wasallam kusantar ajalinsa sai ce kai tasbihi ga ubangijinka da godiya a gare shi kuma ka nemi gafararsa shine Aisha tace bayan saukar wannan sura sai naji duk ruku'u da sujada idan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi yana cewa subhanaka allahumma wa bihamdik astaghfiruka subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli sarki ya tabbata a gare ka ya Allah tare da godiya a gare ka ya Allah ka gafarta mu sai daga cikin sigogin addu'ar ruku'u da sujada kenan subhanaka allahumma wa bihamdika allahumma subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik allahumma ighfirli subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik allahumma ighfirli haka zalika ya shar'anta mana yayin buɗe sallamu mai istighfari muna yin sallama mu ce astaghfirullah 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 dukkan ibada idan mun gama ta ni kafaratul majlis karatun alqur'ani ni kafaratul majlis yin alwala in mun gama ni kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk ya zamanto istighfari yana yawan gudana a bakin mu kuma ya nuna mana sigogi daban-daban na istighfari daga ciki akwai sayyidul istighfar wanda za a yi da safe da yamma wanda idan mutum yayi ya mutu a cikin wannan rana zai shiga aljanna in yayi da daddare ya mutu a cikin wannan dare zai shiga aljanna da kuma sauran sigogi na istighfari astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum wa atubu ilay idan mutum yayi shi Allah zai yafe masa zanubansa komai ko da ya gudu daga wajen yaki to lizimtarsa da yawai tashi yana daga cikin abin da yake bude kofofin rahmar Allah da kofofin yalwar arziki dan haka yayin da mutum ya ga tsanani a cikin rayuwarsa ko menene ya dame shi damuwar zuci mutum ka lizinci istighfar annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wanda ya lizinci istighfar Allah zai sanya masa yayewa daga dukkan kunci kuma ya azurta shi ta inda baya tsammani saboda haka mu lizimce shi da yawa Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah yana cewa wata mas'ala ta ilimi bata taba murduwa a gare shi ba ya rasa yadda zai warware ta ya rasa samun amsa da jawabi da fatawar da zai yi akan ta idan yace idan yayi istighfari ga Allah ya nemi gafara Allah sau dubu kafin yana gamawa Allah zai warware masa wannan mas'ala to kun ga albarkar istighfar kenan saboda haka mu lizimce shi ga irin alƙawarin da Allah ta'ala yayi mana sannan Allah yace wa yu'ti kulli fadlin fadla kuma Allah zai ba mu dukkan ma'abucin falala daga cikin falalarsa zai fadlin abinda ake nufi da ma'abucin falala shine mai aikata aiki nagari shine zai fadl mai aikata ayyuka nagari duk wanda ya aikata ayyuka nagari Allah zai bashi daga cikin falalarsa wato zai bashi kari akan ladansa wannan ayar tamkar fadin Allah ta'ala ce a cikin suratul nahl da yace man amila salihan min dhakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun wanda duk ya aikata aiki nagari kuma alhali shi mu'mini ne to zamu jiyar da shi dadi zamu rayar da shi rayuwa kyakkyawa hayatan tayyiba rayuwa kyakkyawa mai tsarki to sannan mu saka mu cika masa ladansa da mafi kyawun abin da yake aikatawa ba mai kyau ba in yayi aikin to abinda idan yayi sallar da ya wadda tafi kowace kyau da irin ta za a gwada a bashi ladan wadda tafi kowace kyau koda wanda yayi bata kai wannan ba mafi kyau da ita za a bashi ladan to shine falalar Allah din to wannan shine daidai take da ma'anar wannan aya falanuhyiyannahu hayatan tayyibatan shine yumatti'ukum mata'an hasanan ila ajalin musamma wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun shine wa yu'ti kulli dhi fadlin fadla da dama haka alqur'ani yake kitaban mutashabiha mai kama da juna abinda ya fada anan sai ya fade shi a can da wata sigar daban da wata ibarar daban amma mai gaskata kansa ne da kansa wa in tawallu sannan wannan sai kuma gargadi yazo bayan Allah madaukakin sarki yayi bishara akan alkhairin da zai bama masu istighfari wanda daga cikin istighfarin shine istighfari daga zanubin da yafi komai girma shine zanubin shirka annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana neman gafara Allah daga fadawa akan zanubin shirka Allahumma inni wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace shine maganin wato shirka karamar shirka tariya Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika shay'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam Allah ina neman gafara ina neman wato tsari daga gare ka da ne shirka da kai da abinda na sani kuma ina neman gafara daga gare ka daga abinda ban sani ba wato hatta karamar shirka ma ka nemi gafara Allah ballantana kuma babbar wanda ake neman tsarin Allah daga mutum ya afka cikin ta to bayan yayi bishara jalla wa ala sai kuma yayi gargadi yace fa in wa in tawallu idan kuma kuka juya baya to ina ji muku tsoron azabar rana mai girma ita ce ranar haduwa da Allah jalla wa ala wanda Allah ta'ala yake cewa wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah ku ji tsoron rana da ake mai da ku a cikin ta zuwa ga Allah wannan rana masomatta farkonta shine ranar mutuwa domin duk wanda ya mutu kiyamarsa ta tashi ranar haduwa da Allah shine ranar mutuwa to mutum ya ji tsoron haduwa da Allah mutum in mutum wanda duk ya juya ya ji tsoron wannan rana ya san la mahalata sai ta zo dole zai mutu to ji tsoron wannan rana ita ce rana mai girma babu kamarta sannan Allah ta'ala yace ila Allahi marji'ukum da Allah ake mayar da ku wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma ga shine iko ne bisa komai wato wannan rana mai girma ita ce ranar da za a mayar da ku zuwa ga Allah in kun mutu ba wai shikenan ba ba shikenan ba kurunkus ko kuma in tafiya sai ku dawo a sifar kaza ko a sifar damusa kamar yanda ɗan Hindus suke cewa tanasuful arwah theory din Pythagoras ba wannan kafirci in kun mutu ila Allah marji'ukum zuwa ga Allah makomanku take wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma shine iko ne bisa komai wanda yana daga cikin ikon sa ya dawo da ku zuwa wajensa bayan kun mutu din ya to ku dawo wajensa akwai abin da zai gagare shi bayan yana da iko bisa komai ba abin da zai gagare shi sannan fuska ta biyu na munasabar cewa wa huwa ala kulli shay'in qadir shine ku sani cewar azabar da yake zai yi shine iko ne akan yinta domin yana da iko akan komai waye sai ya hana shi daga gare ku bayan gashi kun komo wajen nasa bayan kuma shine iko ne bisa komai saboda haka wannan mujibi ne abinda yake lalle yake wajabta a ji tsoron Allah ne yayin da aka sadu da shi sannan Allah yace ala ku tattaro hankalinku ku ji innahum yasnuna sudurahum lalle su wato su ne mushrikai kenan yasnuna sudurahum suna kawar da zukatansu daga alqur'ani liyastahqu min dan su kuya daga Allah ala ku tattara hankalinku ku ji hina yastaghshuna thiyabahum yayin da suke lulluɓe kawukansu da tufafinsu ya alamu ma yusirruna wa ma yu'linun yana sanin abinda suke koyewa da abinda suke bayyanawa innahu alimun bi dhati sudur lalle shi Allah masani ne da abinda ke cikin kiraga wato yasduna sudurahum uslubi ne na larabci suna cewa sana sadrahu idza a'rada ya kawar da kirjinsa in ya bijire ya kawar da kai wato zuciyarsa ma bai sa tunaninsa ba a nan wajen ba kada ma zuciyarsa ke tunanin wannan abu kuma suna cewa aqara sadrahu ya tsayar da kirjinsa akan abu kaza in ya nufe shi aqimu bani ummi sudura matiyikum fa inni ila qaumin siwakum la amyalu lamiyatu shamfara ko lamiyatu al-arab aqimu bani ummi sudura matiyikum ya ku ƴaƴan mahaifiyan uwana wato ku tayar da wato ku tsayar da kirazan dabbobinku abinda yake nufi wato ku sanya nufinku akan abin akan tafiyar da kuka sanya ta a gaba alqasdu kenan saboda haka alqur'ani yana zance da zancen da harshen larabci yana magana da su da irin abinda suke magana da kansu idan suke zance da junansu to Allah yana faɗan cewa akwai daga cikin mushrikai waɗanda suke wannan wato daga sun ga Annabi sallallahu alaihi wasallam sai su kulle zuciyarsu kar ma ka faɗa ba ma za mu saurare ka ba shine kamar yanda Ibnu Mas'ud yake faɗa yace waɗansu mutane daga Quraysh mutum biyu na Quraysh mutum biyu na Thaqif kathirun shahmu butunihim qalilun fiqhu qulubihim masu kiba wato masu tumbi yace kathirun shahmu butunihim kitsan cikinsu mai yawa amma hankalin zuciyarsu kadan wato gashi nan suna sun ni'imtu sun tara kitse a jiki amma babu hankali ba tunanin kwakwalwa suka ce yanzu Allah yana idan muka bayyana magana idan muka koya magana Allah yana jin mu in ya so kada mu bayyana mu koye sai suka ce ai in muka bayyana indai in muka bayyana yana jin mu to in muka boye ma yana jin mu idan dai yayin da muka bayyana yana jin mu to in muka boye din ma yana jin mu shine sai Allah ya saukar da faɗin Allah ta'ala a cikin suratul fusilat وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون baku kasance kuna sitirce kanku ba daga wato jinku da ganinku da fatunku su yi muku shaida amma kun dauka cewa Allah bai san da yawa daga abin da kuke aikatawa ba wato umma Allah baya nan a kaddara ma Allah baya nan yayin da kuka buya za ku to za ku koye ma jinku ne za ku koye ma ganinku ne ko ku za ku koye ma fatunku ne wanda da ita ake abin to da jin da gani da fata su Allah zai ce su ku yi magana sai a rufe bakin a ce ji ka yi magana kunne yi magana ido yi magana fatun kafa fatun jiki wanda da su aka yi abin ku yi magana sai su yi magana sai su ce lima shahidtum alaina sai su ce ma wa qalu li junudihim lima shahidtum alaina me yasa kuke shaida akan mu qalu anfaqana Allahu alladhi anfaqa kulla shay Allah wanda ya sanya kowane abu yayi magana shine ya sanya mu muka yi magana kisa wato sahabbai suka ga ayoyi annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauki tsakon kwani tsakuwa a hannunsa sai ga tsakuwa tana tasbihi ga Allah shine anfaqana Allahu alladhi anfaqa kulla shay Allah ne ya sanya mu muka yi magana wanda ya sanya dukkan wani abu yayi magana kowane abu Allah ya so sai yayi magana wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu ba wani abu face yana tasbihi da godiyar Allah amma ba ku fahimtar tasbihin su in Allah ya so sai ya sa ku ji saboda haka kada kai mamaki ranar alkiyama fatarka da ba ta da baki ba ta da harshe ta yi magana saboda Allah ya ce ta yi magana sai Isa Allah ne ya ce ta yi to shine Allah madaukakin sarki yake cewa ku tattara hankalinku ku ji ai a lokacin da kuke lullube kawukanku shine su dauki gefar rigar su su rufe kansu wai kar ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya gansu ballantana ya kira su yi musu wa'azi ya karanta musu alqur'ani ballantana ya gaya musu abinda ba sa so su ji suke lullube kansu kan ma su ganshi yace sai Allah ya ce ai yayin da suke lullube tufafin nan nasu Allah yana sane da abinda suke boyewa da abinda suke bayyanawa domin shi Allah masani ne da abinda ke cikin kiraza wajen fadin Allah ta'ala li yastahqu minhu domin su kuye daga gare shi ai su kuye daga Allah shine abinda bamirin yake komawa ya zuwa gare shi saboda dalilin fadi fadinsa ya'lamu ma yusirruna ai shi bamirin da Allah ta'ala yake cewa suna neman kuya daga gare shi shine yake sanin abinda suke koyewa da abinda suke bayyanawa wadansu sun mai da bamirin ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa suna dauke zukatansu domin su kuye daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma wannan da'ifi ne saboda abin da yazo a ƙarshen wannan ayar az-zahiri shine kamar yadda muka fassara wato suna nema su kuya daga Allah jalla wa ala na'am
amin da batin fil ardi illa ala Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin
Allah ya ce wa ma min dabbatin fil ard babu wata dabba a bayan kasa illa ala Allah rizquha face azzikinta haƙi ne akan Allah ya'lamu wa ya'lamu mustaqarraha kuma Allah yana sanin matabbatarta wa mustawda'aha da kuma wajen ajiye ta kullun fi kitabin mubin dukkan wannan yana cikin littafi mabayyani wannan umumi ne ta'mimi ne komai kowace dabba da take a bayan kasa addabba duk abin da yake tafiya a bayan kasa فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على اربع اكو wanda yake tafiya akan cikin sa kamar maciji da kuma sauran kamar tsifaye akwai wanda yake tafiya akan kafa guda biyu akwai wanda yake tafiya akan kafa guda hudu sune dabba dukkan waɗannan hatta paramecium paramecium ta biology ai kun san ta ko kun san da take tafiya sai a cikin abin nan ake ganin ta, amma ita ma haka take tafiya, ruhu man yamshi ala batnihi, a cikin ta take tafiya, to har ita illa ala Allahi rizquha, azzikinta akan Allah yake. Wannan kun ga sai Allah yace da ala da take nuna wajarci, wato Allah ya lizimta ma kansa azurta ta, wato Allah ne ya lizimta ma kansa shi zai azurta dukkan wata dabba da ke bayan kasa. Wani dan uwa, Allah ya kara masa ni'ima, yana bani wata kissa na wato suna tafiya a hanya zuwa Jos, sai wata fara ta makale da wiper din motar su, basu taba wiper ba, suka tafi da motar nan har sai da suka je Jos, suna zuwa Jos sai suka ce kai wannan fara tintina akan hanya, sai suka daga wiper, suna daga wiper nan sai fara ta fadi, tana faduwa sai wani kadangare ya cinye ta. Allah ne ya kawo maka kadangare wannan abincin nasa, wannan kadangar su abinda suka yi tafiyar da suka yi da kada su kunna wiper ka faran nan ta fadi, dan Allah ya rubuta maka kadangaren nan, ya rubuta masa arzikin sa ne wannan farar, su ɗan aike ne su kawo masa wannan farar. Ni ba wannan labarin da yake mumini ne, yana ganin wannan ayar da ya tuna kenan, wa ma min dabbatin illa ala Allahi rizquha, to babu wata dabba. Shi yasa mala'ika Jibril a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace, mala'ika Jibril ya hura ya gaya min a cikin zuciyata cewa lan tamuta nafsu, wani rai ba zai mutu ba, hatta tastakmila rizqaha wa ajalaha, sai ta cika, sai ran nan ya cika ajalinsa da arzikinsa. Yace fattaqullaha wa ajmilu bitalab, fi talab, ku ji tsoron Allah ku kyautata wajen neman arziki. Amma duk hankolanmu saboda kulikal insanu min ajal, an halicci mutum da gaggawa, gani kace kamar ba zai zo ba, kana nan halal din naka yana nan zuwa, me wakon ka dan jira ka dan sai kaga haram za ta gibta, sai kake ganin ita gibta halal din ba za ta zo ba, sai kawai kawai ka bayan da kai hakuri ka dan halal din zai zo. Ya ka ci ka ji tsoron Allah ka kyautata wajen neman arziki, domin in ka tsaya ka hakura akan halal din, dole arzikin ka ba zai tafi ba, zai wuce ba, kuma wanda Allah bai rubuta maka ba arzikin ka ne ba za ka samu ba. To kun ga wannan, sai Allah ya ce akan kowace dabba ballantana mutum, wa ya'lamu mustaqarraha, Allah ya san matabbatarta, matabbatar kowace rai shine inda take tabbata. Wannan waɗansu malamai suna fassara shi da kan cewar shine wato mahaifar mahaifiyarsa, Allah ya san kowane rai a wace mahaifiya, a wace mahaifar, a wace mahaifar wannan ran zai yi ra'ayi goyen cikinsa. Wa mustawda'aha, da tsatsan da aka ajiye shi, a wani tsatso na wani namiji zai tafi, da har lokacin da zai je ya sanya shi a cikin mahaifiyar, a cikin mahaifar mahaifiyar, da za a zo a yi talqihin, a zo a yi kililin ya haɗe, sannan a goyen cikin, sannan a haife shi. Allah ya san wannan, ba kawai Allah ya san wannan ba, kullum fi kitabin mubin, dukkan wannan yana cikin littafi mabayyani, da arzikin, da makomar, da matabbatar, da ma'ajiyar, duk yana cikin littafi mabayyani. To wannan yana sanya mana mu ga girman ilimin Allah jalla wa ala. Na'am.
وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ بعد الموت ليقولن الذين كفروا بماذا إلا سحر مبين. ولئن أخبرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة فلا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون.
الله يا ce wa huwa alladhi khalaqa as-samawati wal ard Allah shine wanda ya halicci sammai da ƙasa fi sittati ayyamin a cikin kwanaki guda shida wanda Allah ne kada ya san miƙdarin shi domin a lokacin nan ai babu tafiyar rana da wata da take kayyade mana yini da kwana ko da kuma take kayyade mana sa'a babu ko atom kuma ba a halitta ba ballantana a ce motsin su shine zai sa mu gane atomic time tunda akwai lokaci wanda ake cewa atomic time wanda shi ake gwada komai da komai a cikin sararin samaniya wanda yanzu da ilimi yake yake gwada yake amfani da shi to duk lokacin ma babu saboda haka Allah ne kadai ya san miƙdarin waɗannan kwanaki amma a cikin wannan akwai nuna mana hikimar Allah na kan cewar Allah yana yin abu a hankali ba wai dan bashi da ikon yayi lokaci ɗaya ba amma dan ya nuna mana mu koyi da Allah wajen sannu-sannu da kuma wajen tsari a cikin rayuwarmu ka tsara abu kai wannan bayan wannan kai wannan bayan wannan ko da zaka iya shi lokaci daya ka yi shi a sannu-sannu domin sannu-sannu Allah yana santa inna fika lahasnatayn yuhibbuhuma Allah wa rasuluhu al-hilm wal ana kana da halaye guda biyu da Allah da manzon sa suke son su hakuri da kuma sannu-sannu ita ko gaggawa daga shaytan take kai lokaci daya wannan daga shaytan ne to wannan shine hikimar Allah na daga cikin hikimomin Allah wajen yin halitta a cikin kwana shida wa kana arshu kuma domin hikima ta biyu domin ya tabbatar ma ahlul kitabi domin yana cikin littafin su shi yasa ma har suka ce ranar bakwai din ranar hutu ce Allah yace wa ma masana min lugub ba wata gajiya da ta kama mu da muke bukatar kwana bakwai mu hutu shi yasa suke hutu ranar bakwai sabat bayan dan yahudawa to dan su sani cewa ba su suka gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam ba bai iya karatu ba ballan tana ya karanta a cikin littafin su amma gashi yana karanta ma larabawa ummiyai irin abinda su ma suke da shi a cikin littafin su dan su san cewa abin wahayi ne daga Allah Allah yace wa kana arshuhu alal ma al-arshin Allah ya al-arshin sa Allah jalla wa ala ya kasance alal ma'i akan ruwa wato kafin ya halicci sammai da ƙasa Allah ya sanya al-arshin sa yana nan akan ruwa kenan al-arshi ya gabaci halittar sammai da ƙasa kuma kafin a halicci sammai da ƙasan al-arshi yana nan ya tabbatar da mulkin Allah akan ruwa wanda wannan ruwan Allah ne kadai ya ba zai taba yiwa ka gane me hakikanin sa ba dan wannan sai da ai maka takriri wai ka ji mutun yana so ya san abin da ke kafin sama da ƙasa ya ji yayi wai da lissafi zai gano farkon universe da karshen universe da equations da haka zai gano theory of general relativity da haka zai gano ina kai amma wato saboda mutum fadin ransa ya isa hatta abin da yake gani mahdudi ne amma gani yake yi zai haɗe duk duniyar nan baki daya ko ba haka ba ka duba in kaga hadamar mutum yanzu mutum sai ya ce yana so ya samu yanda musamman shugabannin Najeriya marasa gaskiya yanda suke yanda za a ga sun tara biliyoyi arzikin da ya fi ƙarfin mutum da shi da 'ya'yansa da taɓa kunnensa amma duk gani yake zai haɗi faɗin rai na mutum kenan to haka mutum yake a cikin komai ɗan zuciyar ƙanƙanuwa amma sai faɗin rai to ina za ka fahimci farkon halitta so da ka abinda duk Allah ya kawo mana taqribi ne amma sanin haƙiƙanin yana wajen Allah jalla wa ala kusantarwa ake yi a gare mu Allah yace liyabluwakum Allah yayi wannan halittar ne domin ya jarabi domin ya muku jarabawa ayyukum ahsanu amala wane ne yafi kyawun aiki wato hikimar halittar gabaki daya dan Allah ya jarabce mu ne wato mu mutane da Allah ya jarabce mu ne wato mu ne a wato mu ne a azbistin halitta mu ne halitta take kewayowa akan mu shi yasa Allah ya hore mana duk abin da ke cikin sama da ƙasa wa sakhara lakum ma fi samawati wa ma fil ardi jami'an min ya hore muku abin da ke cikin sammai da ƙasa dukkanin su gare shi daga gare shi Allah ya hore mana duk abin da ke cikin sama da ƙasa duk domin me duk dan mu ne wato dalilin halitta dan a jarabta mu dan ai mana jarabawa a gani wane ne yafi kyawun aiki ba wane ne yafi yawan aiki ba ba ne wane ne yafi karancin aiki ba wane ne yafi kyan aiki malaman tabi'ai suka fassara kyan aiki da akhlasuhu wa aswabuhu aikin da yafi ikhlasi wanda aka fi yin sa dan Allah wa aswabuhu wanda yafi daidai da abinda Allah yake so shine wanda yafi kowanne dacewa da koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba aikin ba ya zamanto ahsanu amala kun ga wannan ma'anar ita ce Allah yake ta maimaita ta alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur ya halicci rai mutuwa da rayuwa dan ya jarabta ku wane ne yafi kyan aiki to aikin abinda ake nufi kyansa wanne ne aka fi dan Allah in wannan ta samu wanne ne kuma yafi dacewa da abinda Allah yake so kamar yadda manzanni suka bayyana kamar yadda manzon Allah sallallahu wa sallamu alaihi ya bayyana saboda haka ba wai ba wai kai aikin ba kai aikin dan Allah in ma kai dan Allah ba wai kai aikin da duk kake so ba a'a ka nemi ya dace da sunna in ya dace da sunna to nan kuci nan ne aikin ka ya zamanto mafi kyau to wannan shine hikimar rayuwa kuma wannan yana tabbatar da kan cewa Allah ayyukansa ba yana yin aiki bane kawai dan ganin dama ba tare da wata illa ba ba tare da wani dalili ba Allah yana da dalili akan abin da yake kamar yanda dukkan mai hankali ya san aikin hankali ya kamata ya zamanto akwai dalilin yin sa to ba wanda ya cancanta a tsarkake shi daga yin abu babu hikima irin Allah duk abin da Allah ya yi akwai hikima hatta halittar sama da ƙasa da hikima hikimar shine ai mana jarabawa saboda haka kun ga wannan ya amsa mana babbar tambaya wanda waɗanda ba musulmi ba ba su da amsar wannan tambayar musamman wanda ba su yarda da wahayi ba wanda kake gani yawa-yawan mutanen da ke bayan ƙasa ba san me ya kawo su rayuwar duniyar nan ba ba san me yasa aka halicce su ba ba san me yasa aka yi halittar sama da ƙasa da sauransu ba duk ba su sani ba amma kai musulmi Allah ya karantar da kai musulmi Allah ya maka ya baka amsar wannan tambayar wanda rashin sanin wannan amsar tambayar ba karamin tashin hankali bane akwai wannan littafin The History of God da tarihin Allah wata mata ce ta rubuta Catholic ce amma tana son tana karkata zuwa ga addinin musulunci wannan baturiyan nan ba wanda san naman ta sunanta ta rubuta har rayuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam akwai littafin ta The History of God dalibin ilimi ku karanta shi yana da kyau ku karanta shi a ciki tana kawo maganar manya-manyan malaman kimiyya musamman maganar wani malamin lissafi na Faransa Pascal wanda ya gano oxygen ko Pascal ko Descartes sai daga cikinsu yake kawo irin imuwar da mutum kamar sa yake ciki na rashin sanin me yasa aka halicce shi me yasa ya zo wannan duniya irin imuwar da suke ciki to sai ka san kimar wannan bayani da Allah madaukakin sarki yayi mana to sannan Allah ta'ala ya ce wala in qulta da zaka ce musu innakum mab'uthuna min ba'di al-maut lalle ku za a tayar da ku bayan kun mutu la yaqulanna alladhina kafaru da waɗanda suka kafirta lalle za su ce maka in hada illa sihrun mubin wannan bai zamanto ba kafkar face sihiri wanda yake mabayyani wato ba za su yadda ba da tashi bayan mutuwa sai su ce sihiri ne bayan kuma tashi bayan mutuwa shine hikimar dalilin da yasa ake rayuwa domin a hisabi yaushe za a ga wane ne yafi kyan aiki in an yi hisabi shine bayan kowa ya gama rayuwar tasa an gama rayuwar an gama jarabawar gabaki daya to sai a zo a faɗi natija to da kaya dace da hikimar Allah amma aka gaya musu wannan wanda yake shine abinda zai tarattubi akan ganewar hikimar halitta sai ce a wannan sihiri ne mabayyani shine abinda mutum yake yi ga dukkan abinda yake so ya karyata a gabansa sai ce sihiri ne wato rufa'ida ne domin ya gane cewa abu ne wanda yake bayyananne to amma sai ce hatta bayanin ai dauke ai rufa'ida aka yi masa yayin da kan wato akan cewar bayanin ne to sai Allah ta'ala ya ce ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحدث كما دا زام جنكرك عذابا دقا قريس إلى أمة معدودة يزوى جوان أجلي إيا كان تتشي ليقولن دا سودي كافران سيسي شي ما يحدث منين يكي تر عذابا ميسا عذابا بتزوبا wato an yi musu gargadi da kan cewar in kun kafirta azaba na in kun kafirta azaba za ta zo kuma Allah yayi jinkiri azaba bata zo ba sai a to ina azabar me ya rike ta me hana ta zuwa suna masu izgili ala sai Allah ya ce to ku tattaro hankalinku ku ji yauma yaqihim arana da wannan azabar za ta zo musu laysa masrufan anhum ba za a kawo da ita daga gare su ba wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un abinda suka kasance suna yin izgili da shi zai kewaye su wato kenan zafi nadama shiga kan cewa wannan shine abin da kike izgili da shi wato wannan shine alƙawarin Allah akan kafiri yayin da duk azaba za ta zo musu da kike yin izgili kun ga shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace makafiran quraishu yayin da azabar ta sauka akan su aka halaka ka karkashe su lokacin yakin badar ya karanta musu ayar nan hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan kun samu abin da ubangijinku yayi muku alƙawari gaskiya ne domin yayin saukar zaki wannan fa shine abin da Muhammadu yake ga mana shine abin da yake ga mana shine ake ga mana muke izgili da shi yau gashi yazo ya afko a gare mu to amma ba za su rayu ba ballan tana su ga mana wadansu shine Allah yake ga mana abin da suke fada kuma Allah shine mafi kyau wanda yake kowa gaskiyar zance ko mun gaskata da abin da Allah madaukakin sarki ya ga mana Allah madaukakin sarki ya haska zukatanmu da hasken alqur'ani Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma arhamna bil Qur'an al azim waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahma Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa علمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم اشرح به صدورنا ويسر به أمورنا وفرج به همومنا واغفر به ذنوبنا وارفع به ذكرنا ونور به قلوبنا ونور به قبورنا ونور به أسماءنا ونور به أبصارنا ونور به ألسنتنا ونور به دماءنا ونور به لحومنا ونور به مخنا ونور به عظامنا واجعله نورا بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن تحتنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.